tana mai littafi wala tujazi'u mulaffaqatu, tara bangare daban da bangare baya abun nan. Yani bihi anna al-kaffarata la tasihhu mushkilatun min nawaini, mushkilatun min nawaini muktalifaini, wanda ainihin ba ta hada a hada mushakkala masu kama da jinamin nau'ayi muktalifaini, mislu an yi da'imal mukaffiru, kamar mai kaffara yake da khamsata masaki, wa yakso khamsata akari, wannan bai isa ba, mutai abin da wannan bai yi ba. Wa amma law kana talfiqul kaffarati, inda abun a ce hada kaffaran nan wa tashkiluha min sinfai nau'in wahidin, bangarori nau'i daya ne min at-ta'ami masalan, fa innaha tasihhu wa tajzi'u, wa mithaluha an yamlika khamsatu amdadi mudu biyar li khamsati masakin wa asharatu arfali da kilo goma li khamsatin akharina, tunda kilo biyu aka ce. Arawa ibn Wahab an Yahya ibn Sa'idi annahu qala fi kaffara, ya yi magana kaffaratul aymani, huwa mukhayyaru in sha'a at'ama wa in sha'a kasa wa in sha'a a'taqa, uku fa in lam yajir shay'a, sai in bai samu wani abu ba min hadhihi thalathati sama thalathata ayyami kafana. بلغة العربية.